Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Asabar, 7 ga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Gwamnan birnin Sevastopol na yankin Crimea da ke samun goyon bayan Russia ya ce na'urorin kariyar tsaro na sama sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a yau Asabar. An zaɓi ɗan majalisar wakilai daga jihar California, Kevin McCarthy, a matsayin kakakin majalisar wakilan Amurka bayan zagaye 15 na zaɓen a cikin kwanaki 5. Shugaban gwamnatin mulkin soja na Mali ya yi afuwa ga sojojin Ivory Coast 49 da aka kama su a cikin watan Yuli, lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu.
To, kanin labaran kenan. Cikin shirin za a ji cewa ɗaliban kwalejin tarayyan nan da ke hannun masu garkuwa sama da shekara guda sun aiko da wani saƙo.
Ke cewar a madadin ita kanta da sauran ɗaliban da ake ci gaba da garkuwa da su ɗin, suna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da gwamnatin tarayyan Najeriya da su yi wa Allah da ma'aiki su tausaya musu.
Haka kuma za a ji cewa ƙasar Mali ta saki sojojin Cote d'Ivoire 49 ta kama a watan Yuli shekarar 2022.
Mali ba yiwuwa ɗaya rayuwa ƙauyance ita ɗai komi ta samu ta ce za ta yi shi ita ɗai, tunda sojojin na ai wajen shekara 20 aka yanke musu hukunci na shari'a.
Daga nan za mu leƙa jihar Jigawa don jin irin taimakon da gwamnatin jihar za ta yi wa mutanen da ambaliyar ruwa ta durƙusar. Sai kuma shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro ke aiko mana ta email. To, amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Gwamnan birnin Sevastopol na yankin Crimea da ke samun goyon bayan Russia ya wallafa wani saƙo a Telegram cewa na'urorin kariyar tsaro na sama sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuki a yau Asabar. A cikin wani rahoton da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi a kan lamarin, Mikhail Razvozayev ya yi hasashen cewa Ukraine ce ta aike da jirgin. Razvozayev ya rubuta cewa kowa cikin wannan lokaci na hutu mai girma, waɗannan mutane maras tausayi ba su dakatar da kai hari kan birninmu ba. Russia ta mamaye Crimea daga cikin ƙasar Ukraine a shekara ta 2014. Ukraine ta ce ta tamke da marar sake kwato dukkan yankunan da Russia ta mamaye tun kafin Russia ta kaddamar da mamayar ta kan Ukraine da kuma dukkan yankunan da ta kwace tun daga lokacin. Shugaban Russia Vladimir Putin ya gudanar da bikin ranar 7 ga watan Janairu, wato ranar tunawa da haihuwar Annabi Isa, a wata majami'a ta Kremlin. Shugaban kasar na daga cikin masu ibada a tsakiyar dare a majami'ar ta Cathedral. Majami'ar ta Orthodox ta Russia tana goyon bayan mamayar da Russia din ta kaiwa Ukraine. Putin ya ayyana shirin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i 36 daga karfe 12 daren jiya Juma'a domin bikin ranar ta haihuwar Annabi Isa. To, amma babu alamun kai ƙarshen yakin. A yau Asabar, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a cikin rahoton tsaronta na sirri kan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine cewa an ci gaba da gwabza yaƙi kamar yadda aka saba har kawo bikin ranar 7 ga watan Janairu. Ma'aikatar ta ce a cikin makonni uku da suka gabata, yaƙi a yankin Crimea ya maida hankali ne kan yankin dazuka ya zuwa yammacin garin. Da ƙarshe dai, an zaɓi ɗan majalisar wakilai daga jihar California, Kevin McCarthy, a matsayin kakakin majalisar wakilan Amurka a yau Asabar bayan zagaye 15 na zaɓen a cikin kwanaki 5. Shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da sanarwa yana taya McCarthy murna, inda yake cewa a shirye nake in yi aiki da 'yan jam'iyyar Republican a inda zan iya. Haka kuma jama'a masu zaɓe sun bayyana ƙarara cewa suna sa ran 'yan Republican za su shirya wa yin aiki tare da ni. Bayan zaɓe zagaye na 14 a daren jiya Juma'a, an gabatar da ƙudurin ɗage zaman majalisar zuwa ranar Litinin. To, sai dai kuma bai sami nasara ba, bayan da 'yan Republican suka sauya salon taku, suka kuma yanke shawarar zaɓen sabon shugaba a zagaye na 15 na zaɓen. Rukunin wasu 'yan Republican 20 masu tsatsauran ra'ayi ne suka tauye ƙuri'un McCarthy a zaɓukan farko domin sun yi amanna cewa shi bai da isasshen ra'ayin riƙau. a cikin wata arangama. McCarthy ya yi musayar kalamai da dan majalisar na Republican Matt Gaetz na jihar Florida a zauren majalisar bayan zagaye na 14 na zaben, saboda dan majalisar ya ki bayar da kuri'arsa ga McCarthy. McCarthy mai shekaru 57 ya kwashe tsawon shekaru yana fafutukar samun mukamin naka kakin majalisar. A yan makonnin nan da suka gabata kuma ya yi tanana ta ganawa da abokan hamayyar sa na Republican domin samun goyon bayan su.
To nan ba da jama'a bin Murtala zai sake dawo mana da karshen labarin duniyar, amma kafin nan daliban kwalejin gwamnatin tarayya ta birnin Yaure da yanzu haka suka shafa fiye da shekara guda a hannun yan bindiga cikin daji. A karan farko sun aiko da sako ga gwamnatin tarayya da taimaka musu. Hassan mai na kaina na da karin bayani.
On behalf of my fellow sisters that we are all still together in this forest by this moment, we plead on the state government and the federal government to come to our
Daya daga cikin daliban kwalejin gwamnatin tarayya na birnin Yaure da halin yanzu yan bindiga daki ke ci gaba da yin garkuwa da su a cikin daji yau fiye da shekara 1 da rabi kenan, ke cewar a madadin ita kanta da sauran daliban da ake ci gaba da garkuwa da su din suna kira ga gwamnatin jihar Kebbi da gwamnatin tarayyar Najeriya da su yi wa Allah da ma'aiki su tausaya musu, su san yadda suka yi suka kubutar da su daga halin bala'in da suke ciki a hannun yan bindiga a cikin daji. Dalibar wacce ke godewa duk waɗanda ke fafutukar ganin an kubutar da su ta tabbatar wa 'yan Najeriya cewar idan Allah ya kaddara fitowar su suna da muradin komawa makaranta don ci gaba da karatu don cimma burin su na ganin sun bada gudummawar su na gina sabuwar Najeriya babbar kasa. Salim Sanika Oji shine shugaban kungiyar iyayen yaran na daliban Yaure da ake garkuwa da su.
Mallam Hassan, gaskiya ina mai tabbata maka wannan abuwa da muka ji arin damuwa ne, abuwa ne na ƙara tashin hankali a gare mu, abuwa ne na rashin natsuwa a gare mu, abuwa ne na ciwo a gare mu. Yaran mu ainihi mun san inda suke, muna hulɗa da su, muna magana da su, mun kasa gane me dalilin da yasa gwamnati ba za ta zo ta karɓi wannan yaran ba.
Ita ma Hajjiya Farida mahaifiya ce ga ɗaya daga cikin ɗaliban.
Makarantar nan ta federal ce, amma har yau ba wani tausayawa. Bayan yara an ɗauke su daga makaranta, yau ko da a gida aka ɗauki 'ya'yan nan, gwamnati ba za ta share muna hawaye akan cewa an ɗauki mutanenta ba, amma duka kowa ya yi banza da mu, wasu jami'an tsaro, 'yan siyasa, ba abin da ya damu kowa. Yaran mu suna can hannun 'yan ta'adda, ga munan ciye zuciya na yau daban na gobe daban.
Ganin cewar an sace ɗaliban ne a kwalejin gwamnatin tarayyar Najeriya da ke birnin Yaure a jihar Kebbi, na tuntuɓi kakakin ma'aikatar ilimi na tarayyar Najeriya Mr. Ben Bengun domin jin abin da ma'aikatar ilimin tarayyar Najeriya za ta ce akan haka.
That is more of a security question.
Wannan tambaya ce da ke da alaka da batun tsaro. To amma duk da haka a damu ɓangaren muna samar da muhimman bayanai, muna kuma bayar da cikakken haɗin kai da goyon baya ga jami'an tsaro don tabbatar da an kubutar da ɗaliban cikin aminci.
All of us have been released safely.
Akan haka na tambayi Major General Musa Dan Madami ne da kwatar tsaron Najeriya.
Definitely plans are ongoing to rescue those students.
Ina tabbatar maka cewar muna nan muna tsare-tsare domin ceto waɗannan 'yan mata.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan mai na kaina. To wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yayin da Islamabad ke ƙara bayyana damuwarta game da mafakar da ake zargin kungiyar 'yan ta da ƙayar bayan Pakistan ta yi Afghanistan, ana ta ce kuce kan ko sojojin Pakistan za su iya kai hari a makwabciyar ƙasar da kuma yadda hakan zai yi tasiri ga rashin tsaro da ake fama da shi a yankin baki ɗaya. Masu lura da lamura dai na ganin cewa da alama komawar Taliban kan karagar mulki a Afghanistan a shekara ta 2021 zai iya sake farfado da kungiyar Tehrik Taliban Pakistan ko kuma TTP a takaice, wadda ta nemi kafa gwamnatin Islama a Pakistan kamar yadda kungiyar Taliban ta Afghanistan ta yi, amma kuma tana ƙara rauni sakamakon ayyukan sojojin Pakistan a cikin sama da shekaru 10 da suka gabata. Afghanistan ta sha suka kan cewa tana ba kungiyar ta TTP kariya bayan shafe watanni ana tattaunawa ba tare da cimma matsaya ba a shekara ta 2022, wadda kungiyar Taliban ta Afghanistan ta ɗauki nauyi. Gwamnatin Pakistan da TTP da alama sun koma yaƙi tsakanin junansu. A jiya Juma'a, shugaban gwamnatin mulkin sojan Mali ya yi afuwa ga sojojin Ivory Coast 49 da aka kama su a cikin watan Yuli, lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu, a cewar kakakin gwamnati, mako guda bayan da kotu ta yanke musu hukunci. Kanar Asimi Goita ya yi afuwa tare da soke hukuncin ɗaurin rai da rai ga 'yan Ivory Coast 49 da ɓangaren shari'a na Mali ya yanke musu. In ji wata sanarwa daga kakakin gwamnatin kasar, Kanar Abdullahi Maiga, ministan kula da yankuna da raba madafun iko, a ranar 30 ga watan Disamba an yanke wa sojojin 46 hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari, yayin da mata uku daga cikin ainihin mutum 49 waɗanda aka saki a farkon watan Satumba aka yanke musu hukuncin kisa ba sa nan. An same su da laifin kai hari da makarkashiya ga gwamnati da kuma neman kawo cikas ga tsaron kasar, in ji mai shigar da kara na gwamnati Laji Sara a wata sanarwa a lokacin. Ranar 29 ga watan Disamba ne aka bude shari'ar Abin Mako babban birnin kasar, kuma washe gari aka kammala shari'ar.
Murtala Faruk Sanyin nake ne karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, kamar yadda aka ji a labaran duniya, gwamnatin mulkin soja a kasar Mali ta sanar da yin afuwa ga wasu sojojin Cote d'Ivoire 49 da ta kama a lokacin da suka sauka filin jirgin saman Bamako a watan Yulin 2022. Hukumar Mali na zargin waɗannan sojoji da shiga kasar ba da saninta ba, da nufin hamɓarar da Kanal Asimi Goita daga karagar mulki, wato daga zargin sauke shi daga mulki. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani da ya gaya mai.
Son Excellence le Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine.
Kakakin gwamnatin rukun kwaliyar Mali Kanal Abdullahi Maiga kenan, a yayin da ya bayyana a kafar talabijin ta ORTM a daren jiya Juma'a, yana mai cewa shugaban Mali Kanal Assimi Goïta ya yi afuwa wa sojojin nan na Cote d'Ivoire 49. Bayan da a ƙarshen makon jiya wata kotun ƙasar ta yanke wa kowannensu hukuncin zaman gidan yarin shekaru 20 a bisa zarginsu da shiga ƙasar ba a kan ƙa'ida ba, da nufin tayar da zaune tsaye, yunkurin juyin mulki, da wasu tarin laifuka masu nasaba da hadasa ruɗani. Matakin kama waɗannan sojoji ya haifar da tankiyar diflomasiya a tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna, yayin da sai da yawo ta umarci Mali ta gaggauta sakin su ko kuma ta ɗauki matakin ladabtarwa a kanta. To, kowace fassara za a yi wa matakin sallamar waɗannan sojoji? Tambayar kenan da na yi wa Nasiru Saidu, shugaban ƙungiyar Foi de San Voix.
Mali ba yiwuwa ta yi rayuwa ƙauyance ita ɗai, komi ta samu ta ce za ta yi shi ita ɗai, tunda sojojin na ai wajen shekara 20 aka yanke musu hukunci na shari'a, amma ai ba su yi wata guda ba aka sake su kenan. Shaida ce ta ƙasar Mali akasin abin da taka tallata ma duniya ko taka gwadi, tana buƙata wasu ƙasashe na duniya, tana buƙata hulɗa da ƙasashe na Afrika. Shaida ce ta diplomasiya wadda a cikin sai da yawo tana da ƙarfi, kuma tana iya warware duk wasu matsaloli tsakanin ƙasa da ƙasa.
Sai dai a sanarwar da kakakin gwamnatin ya bayar, ya ce suna jaddadawa shugaban riƙon ƙungiyar ECOWAS, wato shugaban Gina Bissau Imbalo Siseko, cewa tun a ranar 14 ga watan Janairun 2022 Mali ta fita daga sahun ƙasashen da ake iya razanawa, domin tun a wacce rana ƙasar ta samu cikakken ƴancin kanta. Biritin da Nasiru Saidu ke ganin sa tamkar na yaudara.
Su sun saba da shi ƙasar Mali, ko kuma in ce sojojin ƙasar Mali. Har kullu yomin wani ya yi magana wadda da sunan ECOWAS na kosu da yawo, za su ga kamar ra'ayi ne na ga matsayin shi na mutum ya yi, ba magana ce ba ta ƙasashe duka na ECOWAS. Suna yin shi ne domin su gwada matalakawansu, su suna bisa burtali wanda shi ne a ganinsu mutane suke son su jiya, kama abu ne na tintilaka siyasa.
A ranar 10 ga watan Yulin 2022 ne hukumomin Mali suka cafke sojojin Cote d'Ivoire 49 jim kaɗan bayan safkarsu a filin jirgin saman Bamako, saboda zarginsu da shiga ƙasar ba da izini ba. Hasalima sun je ne da zumar shirya wata makarkashiya a cewar ƙasar ta Mali, yayin da hukumomin Cote d'Ivoire ke cewa dakaru ne da aka tura don ayyukan zaman lafiya a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Solomon Barma, to daga batun Mali sai mu koma Najeriya, wato jihar Jigawa, inda gwamnatin jihar ta ce tana ci gaba da aikin tantance mutanen da annobar ruwa ta shafa a jihar domin ba su tallafin da ya kamata don nufin rage musu raɗaɗin rayuwa da suke ciki. A zantawa da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, gwamnan jihar Badar Abubakar ya ce zuwa yanzu kwamitin da gwamnatin ta kafa domin neman gudunmawa ya tattarfe da naira biliyan guda daga hukumomi da ƙungiyoyi ɗaiɗaikun mutane. Baya ga saƙon gudunmawa na gwamnati, wato kasan gudunmawa na gwamnatin jihar.
Mun yi kwamiti guda biyu. Kwamiti na farko shi ne zai duba wahalhalun da mutane suka yi a nemi 'yan kuɗi a ga yadda za a taimaka masu. Na biyu kuma zai duba me ya kawo ambaliyar, wani irin ƙoƙari za mu yi mu yi maganinsa. To waɗannan kwamitoci duka suna aiki. An yi launching a neman taimako, an tara kuɗi kusan biliyan 1.2, wanda yake yanzu ana ƙoƙarin tantance wanda ya dace a taimaka da kuma nawa za a taimake su, wanda ita ma jiha ta ba da tata gudunmawar. Sannan a maganar tituna mun ba da talla wuraren da titi ya yanke da kuma suka ɓaci, muna gani sai gyaran titunan nan da gyayen gadoji da sauransu zai kai kusan naira biliyan 6. Mun ba da tallar wannan ayyuka, ana ƙoƙari a gama tsarin yadda za a yi a ba da ayyukan domin a yi su kafin ruwa ya zo da yardar Ubangiji. Banna gagarima ce, sai dai Allah ya kiyaye muna gaba.
Akwai masu hasashen cewa dama in aka kalli mizanin ita wannan barna kamar yadda kai bayani za ta iya sababa karancin abinci ta wannan fuska ta batun abinci, akwai wani yunkuri da gwamnati ke?
To kamar yadda ka gani ruwan ya cinye wa mutane abincinsu da yawa. To da yawa bayan ruwan ya janye da wannan rabadin sun dan shuka wasu abubuwa kadan kadan wanda zai rage wannan radadin, amma ba zai yi maganin komai ba. To shi yasa aka yi shirin wannan tallafi, domin wanda ba su samu wannan tallafi ba, wanda ba su samu wani tallafi ba kuma suka rasa abincinsu, su ga yanda za su samu su sai abinci su dan ci kafin kuma noman rani ya zo, da kuma wanda za a yi na damuna mai zuwa in Allah ya taimake mu ba a samu irin wannan ibtila'in ba.
Excellency, nan da watanni 5 za ka kammala shekarunka 8 cif-cif kamar yadda 'yan jigawa suka lamince maka. Kuma kullum idan aka yi maganar gado a sha'anin mulki a Najeriya tunda muka dawo demokradiyyar nan, batun dorewar manufofi da gwamnatin da ta gabata shine ke zama wato jidali. Wannan kwarin gwiwa kake da shi cewa magajinka zai dore da waɗannan manufofi?
To na ɗaya dai mun kafa tarihi a Jigawa tun da sanda na zo, duka ayyukan da na gada na ci gaba da su kuma na ƙare, duk da ba jam'iyya ɗaya da waccan gwamnati da ta wuce, saboda kyautata rayuwar mutanen Jigawa da kuma ba za a ja musu asara ba, an sa kuɗinsu a cikin aiki ya kamata a ƙarasa. Sannan shi wannan ɗan takara in Allah ya bashi nasara, da shi aka fara wancan shawarwari aka kawo har yanzu kuma ya ga amfanin ci gaba da aikin da aka gada, kuma ya ga fa'idarsa. So ba na tsammanin ba zai dora aka ba, zai ci gaba da abin da muka yi, kuma za a inganta manufofi wurin da aka ga za a yi gyaran manufa, za a yi gyaran manufa don ci gaban jama'ar jihar Jigawa.
Gwamnan jihar Jigawa kenan, Badar Abubakar, a sauhi rasu da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku isa mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. To yanzu a goma a nan Washington DC na cewa karfe 10:16 na safe. Yanzu kuma sai shirin mana gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin hadawo lafiya zai duba wasu alƙaluma ne da hukumar kiyaye hatsarin ta ƙasa a Ghana ta fitar a farkon wannan shekara akan yawan hatsarin ababen hawa a ƙasar. inda ababen hawan suka kashe kimanin mutane 2,171 daga farkon watan Janairu zuwa ƙarshen watan Nuwamban shekarar 2022. Koda yake hukumar ta ce an samu raguwar alƙallumar idan aka kwatanta da wannan lokacin a shekarar 2021. Henry Asumani shine shugaban sashen ayyuka da kasuwanci na hukumar kiyaye hatsarra ta Ghana. Ya ce wannan raguwar ba da banza bane aka samu.
So yes, we've done something well and I must commend all stakeholders within the country, all rural city stakeholders, especially the media.
Lalle mun yi aiki tukuru wanda ya dace, kuma bari na yabawa masu ruwa da tsaki a harkar kiyaye hatsarra a kasar, musamman kafafen yada labarai da irin rawar da suka taka a wannan fanni. A daidaita sahu da baburan su ne suka fi hallaka mutane a bara, inda suka kashe kimanin mutane 892, wanda ya kai kashe 41 cikin 100 na alƙallumar da suka daga wa mutane hankali. Masu motocin kansa ne kuma suka kashe mutane 539, kana mutane 740 suka mutu ta hanyar hatsarin motocin haya a shekarar 2022. Henry Asumani na hukumar Road Safety ta Ghana ya ce baicin gudunmuwar kafafen yada labarai da sauran masu ruwa da tsaki, rundunar 'yan sandan Ghana sun taka muhimmiyar rawa.
The police also came up with a lot of their own project, Pushing Pari, Pushing Pai,
right,
which also helped significantly because without enforcement, changing attitudes is very difficult. So with that, their two operations also came in.
Yan sanda sun kullo da wani shiri nasu na kansu da ake kira Operation Pari, wanda shi ma ya taimaka ainun saboda idan ba a ƙarfafa doka ba, to sauya tunanin mutane yana da wahalar gaske. Wannan shiri na Operation Pari yana auna masu amfani da babura ne domin rage yawan hatsarin da suke yi. To kowane irin matakai ne hukumar kiyaye hatsarra ta Ghana take shirin dauka a wannan sabuwar shekarar 2023. Ga dai abinda Asumani yake cewa.
Going forward in 2023, stakeholders are coming back and you know the roads, they had one of the terms that we were using was dualization, and we have seen that dualization led by the minister himself, the Ministry of Roads and Highways, and it's going to continue, which means that we are going to get
a wannan shekara abokanmu za su sake dawowa mu ci gaba da aiki. Wani babban aiki da muke yi shine faɗaɗa hanyoyin ƙasar, wanda ministan sashen dan kansa yake jagorantar aikin tare da ma'aikatar hanyoyi ta ƙasar. Za a kuma ci gaba da wannan aikin, kuma hakan na nufin za a samu ƙarin manyan hanyoyi a ƙasar. Akwai kuma wasu gangami da muke yi kamar Stay Alive da kuma Drive Safe, dukkaninsu za a ci gaba da waɗannan gangamin a sabuwar shekaran. To bari mu dakata kuma a nan har sai sabon mako, idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makiri daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To madalla a gaida baba, yanzu kuma ga wannan sakon.
To mai gida, a dawo lafiya.
To koshin mai saurare ya san cewa haɗura akan hanyoyinmu na hallaka bayin Allah fiye da wasu manyan cututtuka. Shin ka san cewar sama da mutane 3,000 ne ke mutuwa a duk rana ta Allah? Ka san miliyoyin mutane ne ke fama da nakasa sakamakon haɗura akan hanya a duk shekara? A saboda ganin yadda za a rage haɗururruka akan hanyoyi, sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC ya kirkiro da wani sabon shiri mai suna A Dawo Lafiya.
To baban mayar Allah kare, a dawo lafiya.
Za mu gabatar da wannan shiri ne a shirinmu na hantsi a kowace ranar Talata. Za mu yi kokarin tattaunawa da mahukunta da masu ruwa da tsaki akan zirga-zirgar ababen hawa don rage haɗurra akan hanyoyinmu. Kada a mance shirin A Dawo Lafiya zai zo muku ne a shirin hantsi na kowace ranar Talata. Misali karfe 8 na safe agogon Najeriya da Nijar, 7 na safe agogon Ghana da GMT.
Toma Adalla sai aka kasance da mu a duk rana Asabar ya wannan lokacin domin jin shirin Baba A Dawo Lafiya. To yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin sakon da kuma sauki aiko mana ta email. Sakonmu na farko a yau na sakon ta'aziyya ne wanda ya fara da sallama ya ce muna miƙa sakon ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da iyalai da masarautar Gwandu dangane da rashin da muka yi na ɗan takarar kujerar ɗan majalisa mai wakiltar birnin Kebbi, Kalugo da Binza, wato Honorable Abba Dr. Bello Halliru, da fatan Allah ya masa rahama, amin. Sako daga Hamza Galadima birnin Kebbi da shugaban kungiyar muryar talaka na jihar Kebbi da Aliyu Usman Taka Lafiya da Sani mai lange-lange ya wuri da Dr. Abdullahi maganin gargajiya Gulma. Sai kuma sakonmu na gaba da ya zo daga Kabiru Abubakar Bulanyaki da Baffa Haruna Bajoga. Suka ce suna fatan kama 'yan daba fiye da 50 da jami'an tsaro suka yi a garin Kano ya zama darasi ga sauran masu aikata ɗabi'ar daba musamman a wannan lokaci na kakar babban zaben 2023 da ke karatowa. Sai kuma wani sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Sunusu Maɗatai da Magaram da Ilyas Yakubu Ɗigawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da malaman ƙurar garin Sarkin Noma. Suka ce don Allah ku faɗa gwamnatin ƙasar mu ta Nijar ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammad Bazoum cewa har yanzu fa al'umma garin Maɗatai da ke cikin shiya ta uku a jihar da Magaran suna nan zaune cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki. Suna roƙo ga shugaba Bazoum ta cewa a taimaka a haskaka musu garinsu na Maɗatai da wutar lantarki domin suna matuƙar buƙatar ta. To mun gode sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku abin da ya samu. To kafin mu karkare shirin ga labarin duniya amma a takaice.
To a takaice gwamnan birnin Sevastopol na yankin Crimea da ke samun goyon bayan Russia ya wallafa wani sako a Telegram cewa na'urorin kariyar tsaro na sama sun kakkaɓo wani jirgin sama maras matuƙi a yau Asabar. A cikin wani rahoton da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya yi kan lamarin, Mikhail Ravozov ya yi hasashen cewa ya kurance ta aiki da jirgin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gudanar da bikin ranar 7 ga watan Janairu, wato ranar tunawa da haihuwar Annabi Isa, a wata majami'a ta Kremlin. Shugaban kasar na daga cikin masu ibada a tsakiyar dare a majami'ar ta Cathedral. Majami'ar ta Orthodox ta Rasha tana goyon bayan mamayar da Rasha ɗin ta kaiwa Ukraine. Daga ƙarshe dai an zaɓi ɗan majalisar wakilai daga jihar California Kevin McCarthy a matsayin kakakin majalisar wakilan Amurka a yau Asabar bayan zagaye 15 na zaɓen a cikin kwanaki 5. Shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da sanarwa yana taya McCarthy murna, inda yake cewa a shirye nake in yi aiki da 'yan jam'iyyar Republican a inda zan iya. Haka kuma jama'a masu zaɓe sun bayyana ƙararrawa cewa suna sa ran 'yan Republican za su shirya wa yin aiki tare da ni. Yayin da Islamabad ke kara bayyana damuwarta game da mafakar da ake zargin kungiyar 'yanta da kayar bayan Pakistan ta yi Afghanistan, ana ta cece kuce kan ko sojojin Pakistan za su iya kai hari a makwabciyar kasar da kuma yadda hakan zai yi tasiri ga rashin tsaro da ake fama da shi a yankin baki daya. Masu lura da lamura dai na ganin cewa da alama komawar Taliban kan karagar mulki a Afghanistan a shekara ta 2021 zai iya sake farfado da kungiyar Tehrik Taliban Pakistan, ko kuma TTP a takaice, wadda ta nemi kafa gwamnatin Islama a Pakistan. A jiya Juma'a, shugaban gwamnatin mulkin sojan Mali ya yi afuwa ga sojojin Ivory Coast 49 da aka kama su a cikin watan Yuli, lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen biyu a cewar kakakin gwamnati mako guda bayan da kotu ta yanke musu hukunci.
To a gaishe ka masu raro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da karfe 9:30 a gwan Najeriya Nijar kamar yadda da zamu damu ku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin da Baba Yakubu Maƙeri wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Justin, Mr. Phil Hashin Gumar ke cewa sai mun da ashirin madadi. Assalamu alaikum.